lokaci da daddawa in za a tuno a karatu. So amma dai abinda nake so yan uwa su gane, akwai bambanci da interfaith religion da interfaith dialogue. Wannan shi ake ce masa wahdaniyatul adyan, shine interfaith religion kenan. Interfaith dialogue kuma shine muqabalatul adyan, wanda Dr. Sani Umar yana shine shugaban na bangaren Jami'ar Bayero, kuma wannan abu ne da ya samo asali, ma'ana wani yana kan wani abu a zo a tattauna da shi, a yi muqabala da shi don a nuna masa abin da yake kai ba gaskiya bane ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan tattaunawa, ina ga nasaran nazaran ne ko ya zo ya ba su masauki suka irin wannan tattaunawa don a samu natija. Domin abin da yasa na kawo wannan maganar, da yawa mutane sun rudu lokacin da wannan matsalar ta taso, ta wato ainihin interfaith dialogue, interfaith dialogue, wasu sai su ce ai Dr. Sani ma shi ne daraktan ta a Jami'ar Bayero. Interfaith, cewa bambanci, akwai bambanci tsakanin interfaith religion da interfaith dialogue. Akwai bambanci, ba abu ne guda ɗaya ba. Wannan abu ne mai kyau yau a ce ga interfaith dialogue shi ne irin abin da su Dr. Bakir Naik suke yi. Ine irin abin da su Ahmad Didat suke yi. Interfaith dialogue ne. Yayi imani, fitna da ake magana imani, believing. Yayi imani akan wani abu, kai imani akan wani abu. To a zo a tattauna. Wanda ta sanadi wannan, kowa ya san irin abin da su Dr. Zakir Naik suka yi, su Ahmad Didat, mutane nawa ne suka musulunta. Idan aka hujjace su, aka nuna musu ga hujjar da tafi tasu karfi ko su sauka daga kai. Misali Aisha, samun wa'anda zaka ga suna wata da'awa ko ta musuluncin ce suna kan wani abu, a zo a tattauna da su, a ƙarshe a fahimtar da su ko. To wannan shine abin da nake so a gurguje dan a fahimta. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ba mu ikon binta, ya kuma nuna mana ƙarya, ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Su kuma ƴan uwa da suka ziyara, Allah ya kai su lafiya, ya datar da su da alkhairan da suke ciki. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. To kamar da malam Barmasi ku, malam Barmasi yi bayani. To gaskiyar magana, ni ba ni akan abin da shi malam Barmasi yi bayani akai. Gaskiyar magana, na yi bincike akan shi, ita matsalar fene kake tsammani, had origin da genesis na waye ya kikiro wannan aqida din, da yaushe aka kikiro ta, suwa suka kikiro ta, suwa ke daukar nauyin ta, duka wannan asma'a ne amma suna nufin musamman guda daya. Sunayen ake cewa interfaith dialogue, interreligion dialogue, interwane ne. In ka fahimci turanci abin da suke nufi, gamayyar addinai. Kuma kamar mu da ake a Najeriya, Afirka da Western da Asian countries haka. In ka ji kana bincika, shin an zo malam Badamasi kallo da ke, in an zo shin matsalar cewa kai aqidar ka ta cewa Allah uku ita ake tattaunawa, ba ita ake tattaunawa ba, cewa kai dinnan fa kafiri ne. Ga yana Allah ba mu labari ta sotar inda limai karanto man din nan, cewa Allah ya bayyana cewa waɗannan kafiri ga su abin da ke kanmu shine kuli al-kitabi ta'ala ila kalimati. Amma mu zauna mu aje wannan tsarin da Allah ya nuna masa su kafiri ne, ba za su shiga aljanna ba sai sun tuba, cewa Allah ya dukul duk ibanna da aka ba shi ake tattauna abin kaje. Me ake tattauna anje? Shine sai a ce ana tattauna matsalar ya za a samu talaka, samu arziki, ya za an ga samu abinci, ya za an ga a samu zaman lafiya, ta yadda ni bazan ga laifin kai ba ga laifina ba, mu samu wani, sai a ce ai dukkan mu ƴan adam ne, mu samu wata gada wadda ta hada mu je guda ɗaya, ba ta ina jin haushi ba, ta kana jin haushi na ba. In ka bibi wannan abun, baka taba jin an je an zauna an tattauna matsalar addini ba. Ko sati biyu suka wuce, sarkin musulmi da Obasanjo, sarkin musulmi Obasanjo da shugaban Kano mai sunan shi Edoha ne ko John wani Edoha, da Dr. Ahmad Gumi, da wasu sun je sun zauna Abuja in wannan interfaith dialogue din. Kuma wanda suke daukar su jagorancin abin nan fa malam, malam Barmasi ba musulmi bane, yau sha'ar ne zai kawo masharu'i wai ta miki addinin ka. Musulmi kwata kwata ba su fa kire tun wani abin interfaith dialogue ba, su arnan su suka yi. Inda aka fara 1962 in ba na manta, ko 65 lokacin da aka fara kawo bayan yakin duniya, ne lokacin da aka zauna kotun cocin Catholic, su suka fara zama suka kiro wannan term din, kuma suka faɗi goals din su da manufofin su da kaza da kaza da kaza. To amma an zo sai a cakuɗa magana sa, amma da gali zan so tunda muna tare yanzu insha Allah, in na samu lokaci zan maka printin din wasu abubuwa na littafai da yake maganar hiwar al'adiyan how da suke ganin cewa ya halasa a yi din mafa masu wuce hiwar al'adiyan da wahadatul adiyan abu ne bi amma duk abu da suke nufi za ka zo ka ga cewa akwai ka'idoji da ake bi ya za a tattauna abin ku yi hakuri na san malamin badmasi abin saboda kada mu tashi warba da qur'ani ko ba haka ba kuma akwai bukata biyo kuma tunda mun ci zamu da miyawa ba mu da wadin ba kuma rayuwa ko ba haka ba duk da mu exchange na lambobi da wasu abubuwa haka wanda mun ga tattauna da juna tunda duk an zama dai insha Allah ta'ala amma magana gaskiya interfaith dialogue intelligent dialogue intawane da abu guda ɗaya ne na tabbata ta da shi Dr. Sal din da yan shi wannan hukuma baya an shi ta ne kawai saboda sai dai wata kila muna miki kyanza to wata mai yiwa wata maslaha ce rajiha sai an shi wannan abu iyaka abin da muke fahimta kenan amma na san bai jalci wannan matsala ba malam muna da tafi mujalladai da aka rubuta kan wannan matsalar banda ajiza kucin-kucin da aka rubuta banda presentation papers da aka present akan matsalar wato munin ta zo sabuwa ne shi sai ake wasa da abu wato ita yanzu misali ko kun ji kwanaki ana ta magana cewa menene haɗin kan abinnan haɗin kan ƙasa zaka ana kada abin har malamai sun ji Abuja sun wa'azi wai kishin ƙasa ana so a sa mutane kishin ƙasa to kaga ba kamar da zaka ce eh to haka ne abin kaza abinnan amma branch ne na mene ne interface abinda kai musulmi kake shine kishin addinin ka yanzu kana kishi na ina kishin ka anan ko idan ka jira musulmi a Niger ko a Cote d'Ivoire ko America wani abin ce ne ke zaka ji cewa kai saba ko to amma abin da ake so yanzu systematically a cire wannan abin sai zama kishin kasar ka kake yi to in kishin kasa ta nake yi shi ma John yana kishin kasa Ezekiel kishin kasa mun hada a wannan wajen kenan sai zama mun bar abinda Allah ya gina mun kishin sa mun koma kan wani abu so do wuta tana ce insha Allah ta'ala kamar ne da kauli insha Allah zan samu dama in tutura muku abun nan Allah sa mu dace akwai gidajen talabijin da ake buda akwai An-Nasiha TV in kai Google abun nan ko YouTube An-Nasiha TV ko a Facebook An-Nasiha TV akwai gurbu za ku tani akwai karatuka da bayanai da fa'idoji da ake sawa akwai shi Albayin TV shi ma a YouTube da abin da zan muna tattauna irin karatuka din insha Allah ta'ala sannan kuma da sabuwar tashar mu da ma mu da ta gidan talabijin kamar Sunna TV haka ranar asabar zuwa za a fara har ba ta insha Allah da karatuka malaman Sunna kaf za a ganin su a cikin wannan TV din Allah yadda malamai muna yan uwa abin da malam gani malam barba sai ai hakuri ni haka dabi'a ta take to subhanaka allah bihamdika muna ƙara godiya fa ga doctor Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya ƙara tsare mana zara kuma Allah ya sa a gama lafiya Allah ya ji kan mahaifa da namu da naku wadala ji kansu abinda ake nema Allah ya ƙara budi Allah kade fitina da dukkan sauran muslimin a wajen fatan alkhairi Allah ya bayar wakatun duniya da kiyama subhanaka allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum.